Yo, I kun san kowa ne on the mic. Bazooka, Iladin Zamani. Rastaman yana. Yo, mun shigo muna bala'i. Mun shigo muna bala'i.
Arewa mun shigo kudu ma mun shigo ko'ina muka jawiya da kwasa.
Mun shigo muna bala'i. Mun shigo muna bala'i.
Arewa mun shigo kudu ma mun shigo ko'ina muka jawiya da kwasa.
Mun shigo muna bala'i. Mun shigo muna bala'i.
Arewa mun shigo kudu ma mun shigo ko'ina muka jawiya da kwasa.
Mun shigo muna bala'i. Mun shigo muna bala'i.
Sarauta babu fashi, mulki sai ya biya ni garina na rike babu tashi harshe kaman gujuman to da naushi. Ai komai tsufan zaki baya tsoron kare a daji, kuma magana zobi ka san ta wuce ai wata kallon talauci. I know, you know, see dollar na fi better pass you roll. Asian kings born in a new world, life's like a movie, I'm riding like a new song. Ina zafi they asking me for more, killing them with poetry, I read them in the fall. That skin talented and good song, me my city proud now, I'm stronger than a blue horn. Sarauta baya mata garaje, I'm a huma city down, safe zuwa marece. In the para, to haka suka dan zai mai mulki baya magana biyu a waje. Wasu na ta surutu, the thoughts go away they come on hunturu. Fashe na kina fashe kaman kwaruru, too bad I'm boiling baru.
Yo, mun shigo muna bala'i. Mun shigo muna bala'i.
Arewa mun shigo kudu ma mun shigo ko'ina muka jawiya da kwasa.
Mun shigo muna bala'i. Mun shigo muna bala'i.
Arewa mun shigo kudu ma mun shigo ko'ina muka jawiya da kwasa.
Mun shigo muna bala'i. Mun shigo muna bala'i.
Arewa mun shigo kudu ma mun shigo ko'ina muka jawiya da kwasa.
Mun shigo muna bala'i. Mun shigo muna bala'i.
Da na kare suka ce inna lillahi. Kai yaran nan kana bala'i. Sun saki baki suna ta mamaki. Ai na fada musu da tuki da Sony. Gashi yanzu ina ta garar mani. Yan matan duka suna kira na honey. Yan hasada ko suna ta zuba gumi. Kai saboda me you are crossing my zone. Ko kana so ne ka taka bomb. You better respect all your words and your tongue. Oh I will shoot right to town my gun. Makiya lokaci na ne my tone. Na girgiza arewa jijjiga kuri na jarumta kaman tafawa balewa. Kai gani da badass swafi. Muna ta kashe designers. Call me a royal highness. Muba ruwan mu da violence. Adi shan muke kullum na M-. My bae is one of the finest. She got a big booty like me. Na swag in the veins are full of the fans. I wanna mu kada desires. Wallahi nobody better than us. Muna na kasi na ke kashe bosses. You try me rubbish then I break your nose. You fucking with us we are popular. I am the coolest and mine of a hustler. King of the kings. Kusai mi rewani. Dragging you from me. You feeling you kill me. Be rapping you speaking for now.